daidai da 8 ga watan June shekara miladiya ta 2017. Wannan shine kasad na 134 daga cikin jeren gyara kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne mawsu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hulɗarsa da sauran al'umma. Malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a ƙasar Makka a inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa da garinsa da kayan aikinsa. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Ibn Qayyim al-Jawziyya yana ta karantar da mu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibada ta aikin hajji. Zamu tashi inda yake cewa wa amma hadithu Aisha ta radiyallahu anha arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi ummi salamata laylatan nahri faramatil jamrata qabla al-fajri. Yana bayani akan hukuncen watin jifa da yaushe ya kamata. Shine yake kokarin tantance magana game da cewa jifa na farko na ranar sallah wajibi ne sai al-fajr ya keto ake yin sa. Yana kokarin tattake wasu baganganu da wasu hujjoji waɗanda ke nuni zuwa ga akasin haka. Shine yace hadisin Aisha kuwa radiyallahu anha wanda aka ce Aisha ta rawaito cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Ummu Salama a daren sallah ta je ta ainihin wato yi jifa kafin al-fajr thumma madat sannan Ummu Salama din ta wuce fa afadat ta tafi ta dawaful ifada wa kana zalika al-yawm alladhi yakunu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'ani indaha tace kuma a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin ta dama ya kamata ya kwana. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra ta shi malam yace rawahu Abu Dawud fa hadithun munkarun. Wannan hadisi ne munkari daga cikin malaman suka tabbatar da cewa hadisin na da matsala. Akwai al-Imam Ibn Turkumani a cikin littafin Al-Jawhar An-Naqi fi Radd 'ala al-Baihaqi ya kawo batu akan cewa wannan hadisi akwai ittirabi a cikin sa. Haka malam yace ankarahu al-Imam Ahmad wa ghayruhu. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah shima ya ce wannan hadisi akwai nakara a cikin sa wa mimma yadullu ala inkarihi anna fihi daga cikin abin da ke nuna nakarar da ke cikin hadisin cewa yazo a cikin lafazin hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amaraha an tuwafiya salatas subh yawman nahri bi makka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce tayi kokari ta riski sallar asuba a kasar a cikin garin Makka. Wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma tuwasiyahu ta riski shi annabin kenan na ba ta makana bambancin. Don haka sai Ibn Turkumani da shi da al-Imam Ibn al-Munzir a cikin littafin al-Ashraf suka ce wannan ittirabi wa za ta riska sallar koko manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wa kana yawmaha ya kasance a wannan daren kwananta ne fa ahabba an tuwasiyahu sai yayi kokarin ya zai iya samu ta riske shi a Makka wa hadha min al-muhali qat'an wannan sam ba zai yi a ce haka bane ba zai yi ba. Baya ga haka daga cikin ainihin maganganun da malamai suka yi akan wannan isnadi Ash-Sheikh al-Albani a cikin littafin Ba'if na Sunan Abi Dawud alamba ta 334 da kuma a cikin littafin shi Ruwa'ul Ghalil fi takhriji ahadisi manaris sabil lamba ta 1077 yayi takhrijin wannan hadisi ya bayyana maganganu akan shi a inda yayi kokarin da shi da wasu malamai su duba wane ne za a samu a cikin isnadin wanda za a makala mishi cewa to tayu daga gare shi aka samu wannan matsala. Sai aka samu wani mutum mai suna Bahaq bin Uthman wanda duk da yake malami ne da yake saduqun kamar da Ibn Hajar ya sannafa shi a cikin Taqribut Tahrib, amma Ibn Hajar da kanshi yake cewa saduqun yahimu, yana yin bankaura. Al-Imam Muslim ya fitar hadisin shi haka, Abu Dawud da Tirmidhi da Al-Imam An-Nasa'i da Ibn Majah, wato banda Bukhari kenan a cikin Ashabul Kutub Sita. Amma malamai da dama suna da tuhuma akan wato nagarta haddasa, kuma yakan sabawa amintattu kamar yadda ya faru anan, wallahu a'lam. Malam ya ci gaba da cewa qala al-Asram qala li Abu Abdullah, al-Asram yace baban Abdullah Ahmad dan Hanbali kenan yace da ni, haddasana Abu Muawiya an Hisham an Abi, daga Hishamu dan Urwa daga baban shi, an Zainaba binti Ummi Salama, daga Zainabu yar gidan Ummu Salama, annan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amaraha an tuwafiyahu yawman nahari bi Makka, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Ummu Salama ta riske shi ranan sallah a garin Makka, walam yusniduhu ghayruhu, babu wani wanda ba shi ba, wato banda ba Hishamu ba kenan, da yace wannan riwaya ce muttasila wa huwa khata. Al-Imam Ahmad yace kuma kure ne wannan riwayatu wanda aka yi aka kawo shi musnadan. Wa qala waqi'un an ahi mursalan, shi ko waqi'u a tashi riwayar daga Hishamu an abihi, daga baban Hisham mursalan, ba tare da an kawo cikin isnadi ba, ba an bace ainihin Zainabu wadda ita ce sahabiyar hadisin ba. Malam ya ci gaba da cewa a wannan riwaya ta waqi'u, inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama amaraha an tuwafiyahu salatu subhi yawman nahari, an tuwafiya salatu subhi yawman nahari bi Makka aw nahwa hadha, tariski sallah asbah tariske shi a sallah asbah a Makka ko wani abu makamancin haka. Malam Ibnu Qayyim yake cewa wa hadha a ajabu aidan, kai wannan yafi ma wancan na baya bayar da mamaki, annan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahari waqtu subhi ma yasna'u bi Makka, cewa ba wai ta riske Makka kadai lokacin asuba ba, ba wai ta riske shi shi a Makka ba, ta riske shi shi manzon Allah kuma a daidai lokacin sallah asuba, ranar 10 ga wata, ranar sallah a Makka. Malai yace wannan yana daga cikin abu mai ban mamaki kwarai, manzon Allah ranar nahar da sallah asuba a Makka, to me yake yi mutumin da ya baro mash'arul haram da wannan asuba, ya taho ya yi jifa ya tsaya yin yanka, sai da ya yanka dabba mun ji wajen guda 60, duk wannan aikin zai yi shi a ina ne, tare da ita kanta sallah asubar ya yi ta ne a ina, a Muzdalifa, ina ba ta fahimci wannan sallah asuba ta wannan wayo garin ya yi ta ne a Muzdalifa, to ya bai a ce ya baiwa wata mata umarni ta riske shi a sallah asuba a Makka, ya ce wannan ba zai yiwu ba, yunkaru haza, wannan dole a yi kyamarsa a ce akwai matsala a cikin riwaya. Fa in qala, sai ainihin malam yace faji'tu ila wahib ibn sa'id, sai na tafi gunya ya dan sa'id in ji wakiu kenan, sai na tambaye shi fa sa'altu fa qala an hisham an abi, yace i daga Hishamu daga baban shi, amaraha an tuwafi wa laysa tuwafiyahu, ya umarce ta ta riski Makka ba wata riski shi manzon Allah ba. Qala wa bayna zaini farqun, akwai bambanci tsakanin tuwafi Makka da kuma tuwafiyahu bi Makka, ta riski garin Makka kafin asuba ko kuma ta riski shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka kafin asuba. Qala, sai malai ya ci gaba da cewa wa qala li Yahya, sai Yahya dan Sa'idu yace da ainihin waqi'u, sal Abdurrahman anhu, ka tambayi Abdurrahman game da wannan, fa sa'altu fa qala hakaza Sufyanu an Hisham an Abi, haka ruwa take daga Sufyanu, wato da aka tambayi Abdurrahman dan Mahdi kenan, yace haka take daga Sufyan, daga Hishamu, daga baban Hishamu shine ainihin Urwatu. Qala al-Khallal, sai malam al-Khallal Abubakarin yake cewa Sahal Asram, Asram ya yi kuskure ya yi rabkanwa fi shikayatihi an waqi'in, da ya rawaito cewa daga waqi'u tuwasiyahu, wa inna ma qala waqi'un tuwasi minan, waqi'u ya ce ne ta riski mina ba wai ta riski Makka ba, tariskin mina kafin asuba, kaji yadda asalin riwaya take, da wani mai riwaya ya zo sai ya ce tuwafi Makka, a tuwafi mina ne, manzo Allah ya ba su dama su bar Muzdalifa kafin gari ya waye, lokacin da kwallon wata ya buye ko shine muka kwatanta cewa a irin wannan dare na daren 10 ga wata zamu iya cewa ta yi zuwa karfe 3 ko 3 da rabi ko wani abu makamancin haka, to sai watan sai ya zama ya fadi ya riski ina kenan ya riski gabas ko na fata mun fahimci wannan za a neme shi a rasa. To san da wannan duhun yayi sai wanda Allah ya ce ma ƴan yara mutsi mutsi da dattawa da tsofaffi su tashi su yi kokari su riski mina kafin asuba, sai zan asuba ta yi musu amina kaga sun rigayi wannan cinkoson isa wajen kenan, ba wai har su je su jifa su isa makka kafin asuba ba, wannan kan ba zai yi ba. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa kama qala ashabuhu wa asaba fi qawlihi tuwafi kama qala ashabuhu, yayi ainihin dace wajen fadan tuwafi kamar yadda saura suka fada wa akhta fi qawlihi minan, amma sai ya kuskure mai kun yace mina sai ya ce ainihin makka. Qala al-khallal al-imam abubakar al-khallal yace anba'ana ali ibn harb qala haddathana harun bin imran an sulaiman ibn abi daud an hisham ibn urwa an abihi qala, malam khallal yace daga malamin su ali ibn harb ibn muhammad al-ta'i kenan wanda na daga cikin malaman imam muslim ya rasu a hijari shekara 265, shi kuma daga harun ibn imran, shi kuma daga sulaiman ibn abi daud, daga hisham dan urwa, daga baban shi urwatu dan zubair, shi kuma yace akhbaratni ummu salama, ummu salama ta ba da labari tace qalat tace qaddamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi man qaddama min ahlihi lailatal muzdalifa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani na tafi da wurwuri na shiga cikin taron jama'ar da manzo Allah ya ba su dama su tafi da wuri a daren Muzdalifa, ma'ana abin take nufi daren kwana a Muzdalifa wanda shine daren sallah da. Qalat tace faramaitu bi laylin, sai ne jifa na cikin dare, thumma mabaitu ila makka, sannan na isa garin makka, fa sallaitu bi hasubha, na yi sallah asuba, thumma raja'tu ila mina, na dawo mina. Qultu malam ibnu qayyim al-jawziyya yace sulaiman bin abi daud hadha huwa dimashqi al-khawlani, sulaiman dan gidan abu daud dake cikin isnadin nan mai riwaya daga hisham dan urwa yace sunan shi nasaban shi ad-dimashqi al-khawlani, wa yuqalu kuma ana cewa ibnu daud, ana cewa sulaiman bin abi daud, ana cewa kuma sulaiman bin daud. Qala abu zur'ata an ahmad, al-imamu abu zur'ata ar-razi ya fada daga al-imamu ahmad ibn hanbal yace rajulun min ahli al-jazira laysa bi shay'in, wani mutum ne mutumin kasar ainihin jazira ba wani abun azo a gani bane ba a bakin komai yake ba a riwaya. Wa qala usman ibn sa'id, usman ibn sa'id ad-darimi kenan yace dha'ifun, mutum ne mai rauni. To sai dai kamar yadda kaji anan ya fada, ko dai a ce Sulaiman ibn Daud ko Sulaiman ibn Abi Daud, ba an samu al-Imam Ibn Hibban a cikin kitabu Fiqhat ya kawo shi da suna Sulaiman dan Daud, kuma ya kokarin ya ce ya amince da shi, yace fiqatun ma'mun, haka yace. Kuma irin wannan ta taburza idan aka samu irin wannan yanayi amincewar da Ibn Hibban yake da wasu malamai waɗanda za a bincika sauran malamai ba su dace da shi akan wannan amincewa ba, ana yin tahaffuzi ana taka tsantsan da wannan irin amincewa ta Ibn Hibban, ba a karban ta kai tsaye sai an tsananta bincike sai an duba menene abin da ya kai shi zuwa ga haka, kamar yadda Allamatul Muallimi ya bayyana a cikin littafin ainihin wato At-Tankiru ma fi ta'nib al-Kawthar min al-Abatin, kuma Allamatul Albani a cikin muqaddimar littafin sa Tamamul Minna fi at-ta'liq ala fiqh as-sunnah, da wasu wurare daban-daban a cikin sunan sahiha da makamantan su. A irin nan kaga sai Imam Ahmad sun nuna cewa wannan mutum mai rauni ne, amma sai ga Ibn Hibban ya tokara ya ce ainihin wato amintacce ne, ko da yake Ibn Hibban shi ma ya tafi a haka a cikin ainihin tahdibu tahdib, inda yake cewa saduqun bila raib, yace wai mutum ne mai gaskiya ba tare da kwanto ba, amma manyan malamai dukkan malamai irin su Imam al-Bukhari a cikin at-tarikh nashi, irin su Imam an-Nasa'i a cikin ainihin ad-du'afa wal-maturki, irin su ainihin Ibn al-Jawzi a cikin nashi du'afa, wal maturukina din duka sun bayyana cewa mutum ne mai rauni. Babu shakka akan wannan da riwaya koda shi mutumin Sulaiman dan gidan Abu Dawuda ya tsira daga rauni, wannan riwaya ba za ta tsira daga nakara da ke cikin matanta ba. Babu shakka akan rauninta, wallahu a'lam. Qultu wa mimma yadullu ala butlani an imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya yace na daga cikin abin da ke nuna raunin da ke cikin wannan riwaya, ma sabata fi sahihain an al-Qasim ibn Muhammad an Aisha, abinda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim riwayan al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakr an Aisha, daga Aisha radiyallahu anha qalat tace ista'zanat Sauda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatal Muzdalifa. Sauda ita ma ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare na Al-Muzdalifa. Ana cewa Muzdalifa wannan sunan ne kamar da al-Imamu ainihin An-Nawawi ya bayyana a cikin littafin Tahzibul Asma'i wal Lughat, cewa saboda al-izdilaf, wal izdilaf huwa al-iqtirab, saboda yayi kusa sosai wurin da ainihin inda mutane suke taruwa wanda shine Mina, ko kuma daga az-zulafu saboda li'anna an-nasa yakshawna al-makana zulafan min al-layl, mutane suna tinkaran wurin cikin dare. Abinda yake nufi da az-zulal shine yankin dare ko bangarorin dare, gashi nan wa zulafan wa aqimi salata talafai an-nahari wa zulafan min al-layl, ko to shi sa yake cewa wurin ainihin wato Muzdalifa. Muzdalifa haka al-Imamu An-Nawawi ya bayyana a cikin littafin Tahzibul Asma'i wal Lughat na shi ta aka ce ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata izini ta tafi ainihin a cikin wannan dare, an tadfa'a qablahu, ta karasa ainihin wato Mina kafin gari ya waye ko kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa qabla hatamatin nasi kafin mutane su cincurundu, wa kana timra'atan sabita mace ce mai nauyin jiki, tayi kiba tana da nauyi, qalat tace fa azina laha, sai manzo Allah ya bata dama ta tafi, fa qalat dafi, sai ta fice kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito, wa husibna hatta asbahana, ita kuma Aisha take cewa mu kuma aka tare mu har asuba tayi a Muzdalifa, fa dafa'ana bi dafihi, muka gangaro tare da gangarowar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa li an akuna ta'azzantu رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروض تشي والله دانا أتشي ناسا محال نيمانا وكمن زال صلى الله عليه وسلم يابان داما نابتا تشي ونايا فمنا الهيري في دوانا أبن فرنشكي الدنيا إنما أتشي نيمانا يوانا أينهم وتروقون دانيمان أزرن دان إتما تاشا وحالا ألوكتن عائشة matantaka da gajiya da sauransu, sai zama na take wannan ainihin wato alhinin cewa ina da a ce ita ma tayi wannan roƙon. Fa hadhal hadithus sahihu yubayyinu anna nisa'ahu ghayra Sauda innama dafa'ana ma'ahu, kaga wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa sauran matan banda Sauda ita kadai ce tayi wannan roƙon, sauran kuma Aisha take cewa wahu bisna, mu kuma sauran sai aka tare mu, fa dafa'ana bidafi, kenan Sauda ita ce tayi wannan roƙon kuma ta fita kafin asuba. Fa in qila, wani zai ce fa ma tasna'una bi hadisi Aisha alladhi rawahu Ad-Darqutni wa ghayruhu anha, to ya za ku yi da hadisin Aisha wanda al-Imamu Abu al-Hasan Ad-Darqutni ya ruwaito shi da wani sa daga ita Aisha din, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara nisa'ahu an yakhrujna min jam'in laylata jam'in, cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya umarci matan shi su fita daga ainihin lailatul jam'in, shine dai daren Muzdalifa dan ana cewa wurin jam, su fita cikin dare, fayarminal jamrata, su je su jifa a ainihin jamra, summa tusbihu fi manziliha, sannan su wayi gari suna masaukin su, wa kanat tasna'u dhalika hatta matat, cewa kuma Aisha ta kasance haka take yi har rasuwarta, duk in ta je aikin haji takan fita da dare sai ta jifa ta ƙara samu saukinta. Wannan hadisi al-Imamu Ad-Darqutni ya fitar da shi, amma a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Muhammad bin Humayd ar-Razi, in kun tuna mun yi magana akan shi a kwanakin baya, wanda da dama daga cikin malamai sarauna tashi wasu ma suna ganin kazzabun ne, yana yin ƙarya. Da haka wannan hadisi ne matacce babu abun kalla a cikin shi game da hujja. Kila sai a ce a baka amsa cewa yarudduhu Muhammad ibn Humayd ahadu riwati, ɗaya daga cikin masu riwayan wanda sunan shi Muhammad dan Humayd Ar-Razi shine zai zama dalilin tunkude wannan hadisi. Kazzabahu ghairu wahid, fiye da mutum daya ya karyata shi sai ya haɗa ma'in. Wa yarudduhu aidan, daga cikin abin da zai ƙara tunkude wannan hadisi kuma sai mene, hadithu allazi fi sahihaini, riwaya ingantacciya ta Aisha radiyallahu anha a cikin Bukhari da Muslim. Wa qauluha, da fadin ta da take cewa wajidtu anni kuntu sta'zantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kama sta'zantu sta'zantu sauda, nayi buri da fatan ina ma a ce ni ma na roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda sauda ta roƙi. Kaga wannan riwaya ingantacciya ta tabbatar da cewa Aisha ta fadin kin. Wa in qila, in ku aka ce annabi yumkinukum radd hadha alhadith, to muje an sama da za ku iya tunkuɗe wannan hadisi ba. Fa ma tasna'u bil hadith muslimun fi sahihi, ya yasa ku yi da riwayar muslim a cikin sahihinsa. An ummi habibata anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha biha min jam'in bina, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ta, ya tura ta ta fita daga Muzdalifa zuwa Mina a cikin dare. Kira, in ka ce sai a ce qad sabata fi sahih, ya tabbata cewa a cikin Bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaddama ta al-laylata wa fata, in ji cewa ya tabbata ta fita din. To ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wa masu rauni a cikin mutanen gidan shi dama a wannan dare su fita din. Kana kuma Abbas fi man qadim, Ibn Abbas ne daga cikin wanda suka fita. To shi ba ta zama ba su bafiya wata da aka zuta da sanda ko da wa kuma ingantacciya cewa sanda ita ma ba ta da ta wata ba ta annahu habasa sanda inda a ta ta fara ba wata ta kuma cewa da sanda ya ta kuma ta tsara ne wa ni ummi habiba abisu wanda ta ummi habiba fara da bihi muslim muslim ne ta ta fara ma Thank you. waɗanda koya ainihin wato ce su tafi daga cikin mata faramaina qabla tulu'i shams sai suka je su suka yi jifa su ɗan yaran nan ne yace musu lalle su jira amma matan to koda basu jira ba ya tabbata basu jira ba sai a dauka suna da wani uzuri wal khawfi alaihinna min muzahamatin nas da kuma suna jin tsoron gogoriyo da zasu danga yi da mutane wa hatmihim ko kuma a ture su ko a taka su suna tsoron stampede ko tattakewa ko shiga cikin turmutsi to sai zama wannan inda ma da sun inganta na matan sai zama dalilin su kenan wa hadhal ladhi dalat alaihi sunnatu wannan kuma shine abin da sunna ta nuna jawazur rami qabla tulu'i shamsi cewa zai iya halasta ne kawai kai jifa kafin fitowar rana lil udhri saboda wani udhri karbabbe bi maradin kamar rashin lafiya au kibarin ko kuma ainihin shekaru ya shuqqu alaihi wanda wannan shekarun za su sa abin ya zama yayi maka tsanani muzahamatun nas ba za ka iya gogoriyo da mutane ba li ajalihi dan tsawon dan yawan shekaru wa ammal qadiru sahihu amma wanda zai iya kuma lafiyayye ne fala yajuzu lahu zalika bi alasta yi ainihin jifa kafin fitowar asbaba ina fata mun gane wannan malamin shi gaba da cewa wa fil mas'alati thalathatu madhahib thalathatu madhahib a wannan mas'ala akwai tafarki guda uku na malamai ihdaha ahaduha na daya al jawaz ya halasta ba'da nisfil layli mutlaqan bayan dare ya raba daren sallah ya halasta duk wanda yake da hali da ma wanda bai da hali kowa yaje ya jifa lil qadiri wal ajiz ya halasta ga wanda zai iya da wanda ba zai iya ba ma'ana ga wanda zai iya shiga cikin cinkoso da wanda ma ba zai iya shiga cinkoso ba kowa ya halasta gare shi a kaulin Shafi'i wa Ahmad rahimahumullah wannan shine fatawa Imam Shafi'i da Imam Ahmad Allah ya kara musu rahama wasani fatawa ta biyu la yajuzu illa ba'da tulu'il fajri ba shi halasta sai bayan fitowar alfajir ka kauli Abi Hanifata rahimahullah wanda shine mazhabin al-Imam Abu Hanifata Nu'man ibn Thabit rahimahullah wasalis mazhabi na uku la yajuzu li ahli al-qudrati illa ba'da tulu'ish shams baya halasta ga waɗanda suke da ƙarfi sai bayan fitowar rana wannan shine a'dalul mazahib ka kauli jama'atin min ahli al-ilm yace wannan shine maganar wasu malamai wallazi dallat alaihi sunna yace abinda sunna ta nuna innama huwa ta'jilu ba'da ghaibubatil qamari shine ai gaggawan tafiya mina inda jamra take bayan boyewar ainihin kwallar rana la nisfal layli ba wai tsakar dare ba walaysa ma man haddahu bin nisfi dalil wanda yace daga zaran dare ya raba a fara fita ba shi da wani dalili wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai kamar da muka ambata abin da yafi daidai shine wanda yake da karfi ya jira wanda bai da karfi yana iya fita da wuri mata da yara su fita da wuri sannan kuma wanda ke da karfi kar ya jifa kafin asuba wanda ke da larura ta rashin lafiya ko wani bukata ko ma'aikaci ne na alhazai yana da wani duty da zai je yayi a nan mina kamar likitoci da makamantansu ko ƴan agaji to wannan babu laifi yana iya yi da wuri din insha Allah na'am okay gaibuwatul qamar jazakumullahu khair wuce boyewan kwallon wata ko na'am faslun falamma tala alfajr yayin da alfajr yake to sallaha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar alfajr din fi awwali waqtiha a ainihin awwalul waqti a farkon lokaci la qablahu qat'an lalle ba kafin fito alfajr yayin wannan sallah ba bi adhanin aka kira sallah wa iqamatin aka kuma tada iqama yawman nahr a ainihin ranar sallah wa huwa yawmul aidi shine ranar babbar sallah wa huwa yawmul hajjil akbar shine ainihin wato kuma ake walakabi da yawmul hajjil akbar wato rana mafi girma a cikin ranakun aikin haji wa huwa yawmul adhani bi bara'atillahi shine ranar da Allah ya bada shela wa adhanun minallahi wa rasulihi يوم الحج الأكبر إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كو تونن آية رانا تسوكا رانا ني أكبر ونن سنر واد من كل مشرك رانا الله يبرم برند دون كافر مشرك ثم ركب سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يهو أبن هوانسا hatta ata mawqifahu yaje wurin tsayawarsa indal mash'aril haram a inda yake cima al mash'arul haram wato nan gab da shigowa cikin filin minadin kenan fastaqbala al qiblata ya tsaya ainihin ya fuskanci al qibla wa akhadha fi du'a'i wat tadarru'i ya tsaya yayi ta addu'a yayi ta rankafawa a gaban Allah wat takbiri wat tahlili yana takabbara yana ta hailala wal zikri yana ta ambatan Allah hatta asfar jidda har sai da gari ya waye dodar ma'ana ana idar da sallar sai ya gangaro to makaddara an idar da sallah kaman karfe 5 da kwata kuma kaman can haka ya gangaro ya tafiya da ba za ta wuce tafiyan minti 15 ba alal aqsa ala aqsa haddin kaga har lokacin akwai dukudu ya tsaya nan yayi ta addu'a idan gari na waye waye shar mu ce zuwa 6 ko da kwata kaga akalla bai gaza rabin awa yana addu'a ba bai gaza ba kuri ne muhimmi wajen karban addu'a to amma zaka ga a yanzu alhazai ma basu ma damu da shi ba sa tsayawa ba yana da gaskin kuskure mutum kawai ya zo ya wuce yana gaggawa ya tafi jamra wajibi ne daga cikin wajibai ko kuma sunna muakkadai a cikin aikin haji ka tsaya a wannan wurin kai addu'a ina fata mun gane wannan malin ya ci gaba da cewa wa hunalika sa'alahu urwat ibn mudarris at-ta'i fa qala ya rasulullah a wannan wurin ne aka samu urwat dan mudarris at-ta'i wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace ya manzon Allah inni ji'tu min jabalai tai'in nazo ne daga duwatsun nan guda biyu na tai'u wana sunan kabila ce tai tana da gari tsakankanin wasu duwatsu shine yake nuni zuwa gare su yace aklaltu rahilati na raunata abun hawa na ya sha wahala dabbata ta yi rauni wa at'abtu nafsi kuma nima na gaji ishara akan yayi kokarin yin sauri ya riski ainihin aikin hajjin kina wallahi ma taraktu min jabalin illa waqaftu alayhi yace na rantsa da Allah babu wani dutse da na bari sai da na tsaya na huta saboda wahalar da na sha fa hal li min hajjin ya manzo Allah yanzu na riski aikin hajjin nan kuwa fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi sallama sai manzo Allah yace man shahida salatana hadhi wa waqafa ma'ana qabla an nadfa faqad waqafa bi arafa وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفثه منذ الله يتي من شهد صلاتنا هذه وند دي wannan sallah asbad da akai yanzu dinnan wa waqafa ma'ana hatta nadfa kuma ya tsaya tare da mu jiya da daddare a muzdalifa har muka fito wa qad waqafa bi arafa kuma a can baya ya tsaya a arafa a wunin arafa din qabla zalika laylan aw naharan shin ya riski arafan ne da rana ran tare ga wata koko sai da rana ta fadi iso arafa faqad atamma hajjuhu wannan ya cika hajjin sa waqada tafasahu kuma ya biya alƙawarin shi ko ainihin alwashin sa wannan hadisi ne sahihi jama'a kamar da malai fada qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun tirmidhi ya fitar da shi da al-imamu an-nasa'i da ibnu majah haka na al-imamu ad-darimi da isnadi ingantacce al-allamatu al-albani a cikin irwa'ul galil lamba ta 1066 ya tabbatar da ingancin wannan riwaya Allah ya gafarta musu gabaɗin su kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa ne cikin natsuwa da hikima ne ko yace mishi ai baka da haji tunda yanzu ka bu sai mishi bayanin abubuwan da suke zama lazimi ga mai aikin haji ma'ana shi ya lissafa ya gani in ya same su to ya samu aikin haji manzo Allah baya so ya harraja shi ko ya gaya mishi maganda ta bata mishi ainihin rai ko ya shiga cikin kunci ko damu wa bi hadha ihtajja man dhahaba ila anna al-wuqufa bi muzdalifa wal mabita biha ruknun ka arafa yace da wannan ne masu cewa kwana a muzdalifa tsayuwar muzdalifa da kwana a wajen rukuni ne kamar rukunan taka arafa a cikin aikin haji masu wannan ra'ayin da abin da suka hujja kenan to gashi manzo Allah yace wa waqafa ma'ana hatta nadfa ya tsaya tare da mu a muzdalifa ya tsaya har muka fito mana nuni zuwa ga cewa ya kwana a wajen yadda muka kwana kenan ko sai suka ce to wannan yana nuni zuwa ga cewa kwana a muzdalifa shi ma rukuni ne kamar rukunan takar kwa wuni a arafa huwa madhhabu thnain min as-sahaba wannan madhhabun sahabbai ne guda biyu ibnu abbas wa ibnu zubair radiyallahu anhuma akwai abdullahi dan abbas da abdullahi dan zubair Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su da iyawansu suna tafiya zuwa ga cewa wannan kwana a Muzdalifa ainihin wato rukuni ne. Wa ilayhi zahaba Ibrahim an-Nakhai wash-Sha'bi wa Al-Qama wal-Hasan al-Basri wa huwa wa Hasan al-Basri wa huwa madhhab al-Awza'i wa Hammad ibn Abi Sulaiman wa Dawud az-Zahiri wa Abi Ubayd al-Qasim ibn Safwan. Akwai waɗansu da suke da wannan mazhabin, kamar Ibrahim an-Nakhai, kamar Sha'bi, kamar Al-Qama ibn Qaf, kamar Al-Hasan al-Basri, waɗannan cikin ta bakin iyaka ne tsakankanin Mina da ainihin Muzdalifa. Wassalisa, hujja ta uku, fi'lu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi kharaja makhrajal bayan li hadha adh-dhikri al-ma'mur bih, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata aikace, wanda wannan aikin nashi ya zo ne don ya zama bayani a aikace na abin nufi da wazkurullaha indal mash'aril haram wahtajja man lam yarahu ruknan bi amrayni, wanda suke ganin kwana a Muzdalifa ba rukuni bane amma sunna ce mai karfi a aikin haji, su kuma suka fa hujja da dalilai guda biyu. Ahaduhuma, dalilin na farko, anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam madda waqtal wuquf bi arafa ila tulul fajr, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita lokacin tsayuwa arafa cewa har zuwa alfujrin da zai keto na daren sallah din. وهذا يقتدي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه. وأنا نوني تشوا دوان دي سامن تأيوا عرفة نقول لك تيكن كني كافن أصبا أتلا يكرفي هدو ربي كرفي هدو ينا عرفة زوا كتوا أصباه وأنا أيكن هجن شياء انغنتا ولو كان الوقوف بمزلفة ركنا لم يصح حجه. تو أدلا لك تندي كيس أيوا نا عرفة تكندري sauran alhazai kuma da suke ba su da matsala, kaga suna Muzdalifa, kaga bai yiwuwa a ce yana arafa kuma yana Muzdalifa. To in ya zamana yana arafa cikin wannan daren, su kuma suna Muzdalifa, asuba ta riske shi ya baro Muzdalifa, amin ya baro arafa ko, su kuma suna barin Muzdalifa a lokacin, kaga waqi'iyan babu yadda za a iya samu tsayuwa da kwanan Muzdalifa. Amma kuma manzo Allah ya ce aikin hajjin yayi, to wannan yake nuni ibuwa ga cewa ba dole sai an kwana a Muzdalifa. Wasani na biyu, annahu law kana rukunan la sharaka fihi rijalu wan nisa, da rukuni ne da sai maza da mata sun yi tarayya a ciki, ba za a dauke wa kowa ba, kamar da ba a dauke wa kowa wunin arafa ba, ba a dauke wa kowa ainihin wato jifan jamara ta ifada ba, ba a dauke wa kowa tawaful ifada ba, wannan sa daga cikin rukunai dole kowa sai yayi su. Waɗanda ba su ba ana iya ma mutum ko ya samu hanzari ko uzuri, amma waɗannan dole sai ka yi su, ko ba mace ba namiji ba yaro ba babba ba mai yin hajjatul islami ba mai yin tanafila, kowa sai yayi, saboda rukunai ne. Ina fata mun gane. Kamar ka ɗauka a sallah ne, zuwa jam'i da yake ƙarfin wajabcin shi bai kai ƙarfin karatun fatiha ba, sai aka ɗauke mata zuwa jami'i, ba dole su zo ba, amma za su yi a gida dole su karanta fatiha su, dole su yi ruku'u, dole su yi sujuda. Ina fata mun gane. To haka nan, kwana a Muzdalifa babban ainihin sha'ira ce daga cikin ainihin alhajj, amma ƙarfinsa bai kai ƙarfin rukunantaka irin na kwanan arafa ba, don haka aka ɗauke wa mata da tsofaffi aka ce su wuce gaba. da sun dan tsaya a wurin suna iya karawa gaba falamma qaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nisa'ahu an-nisa'a bil-layl yayin da manzon Allah ya bayo mata dama su tafi cikin dare ulima annahu laysa birukuni sai aka fahimci cewa ba rukuni bane wa fi dalilaini nazaru yace a cikin waɗannan maganganun guda biyu akwai tababa fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallama innama qaddamahunna ba'da al-mabit bi muzdalifa ai manzo Allah ya ba su dama ne sun fita bayan sun kwana a muzdalifa din sai dai garibe waye badaran bai gama cika ba wa zakara Allah ta'ala bi hali salati isha'il akhira wal wajib huwa zalika na'am yace sannan Allah subhanahu ta'ala ya wa zakara Allah ta'ala biha li salati isha'il akhira da kuma yadda suka yi ta ambatan Allah a ainihin muzdalifa din a tsawon daren ina fata mun gane wato ba'ada al-mabit fi muzdalifa kenan kuma sai ka ce wa ba'ada zikrillahi ta'ala da kuma bayan ambatan Allah da suka yi ta yi biha a ita muzdalifa din li salati isha'il akhira bayan sun ainihin yi sallah ta isha wato sun aikata abinda Allah yake cewa fadhkurullaha indal mash'aril haram kaga sun bayar da wajibi wa huwa alwajibu zalik wal wajibu huwa zalika yin wannan salloli da ambatan Allah a wajen shine wajibin da ake so kai wa amma tawqitul wuqufi bi arafa ila alfajr amma cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mutun na iya samun kanshi a arafa ranan sallah din daren sallah bayan an fita fala yunafi an yakuna al-mabit bi muzdalifa rukuna yace wannan bai kore a ce kwanan muzdalifa rukuni ne wa yakuta kunu tilka al-laila waqtan lahumma sai zama wannan daren ya zama lokacin abu biyun suna shiga juna ne wani bangare na wata ibada ya shiga cikin lokacin wani bangare na wata ibada shine lokacin arafa har zuwa dare lokacin muzdalifa ma kuma wannan daren sai suka shiga juna ana iya samun haka ka waqtil majmu'ati min as-salawati kaman lokacin da aka hada sallar azhar da al-asr ko magriba da isha kaga sun shiga cikin lokacin juna wa tadhiqil waqti li ahadihima kuntata lokacin daya da aka yi la yukhrijuhu an yakuna waqtan lahumu halal qudra bai nufin cewa idan an samu dama sai lokacin ya zama ya musu fadi a sanda kake da dama ma'ana yin sallar azhar da al-asr a lokacin azhar bai nufin cewa lokacin al-asr ya canza ya dawo lokacin azhar bai nufin cewa yin azhar yin al-asr a asal lokacin ta makara ne a wani yanayi ne bai zuwa ga haka to da haka wani yanayi ne ke bayuwa zuwa ga wanda ya makara zuwa arafa to ya kai dare amma wannan bai nufin wannan daren shine asalin lokacin tsayuwa arfa kamar yanda lokacin da aka yi sallar la'asar a lokacin azhar ta yi daidai amma wannan bai nufin asalin lokacin ta ne ina fata mun gane mallan yana karkata ne zuwa ga cewa kwana a muzdalifa rukuni ne kuma wannan shine gaskiya shine ta hakiki kwanan muzdalifa rukuni ne sai dai ga wanda ya samu kansa a cikin wata larura to larura kuma za a yi ainihin weighing inta za a gwada ta ne gwargwadon girmanta ko nauyinta wata kunu tilka laila sai ce faslun ga wani fasli waqafa sallallahu alaihi wasallam fi mawqifi manzo Allah ya tsaya a wurin tsayuwar sa wa alaman nas anna muzdalifata kullaha mawqif kuma ya ba mutane labarin cewa ya sanar da mutane labarin cewa muzdalifa gaba dayanta wurin tsayuwa ne sun masara min muzdalifa murdifan lilfadl ibn abbas wa huwa yulabbi fi masiri sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gangara ya tafi yana mai goye da alfadl dan abbas mun ji a baya ya goye ayin usama ta dan zaid nan kuma sai goye fadl dan abbas wanda cousin yake ainihin wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-amm wa huwa yulabbi fi masiri yana tafiya ta talbiya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa antalaqa usama ibn zaid ala rijlaihi
fi subaki quraish shi kuma Usama dan Zaid ya tafi a kafa a sawu ya tafi da kafarsa ya trekking a cikin subaki quraish quraishawa da suke gaba gaba wanda suka yi gaba gaba wajen isa ainihin wato abin nan isa abin nan makka kenan isa arafa amin mena ko tunda yanzu gashi na an baro Muzdalifa ne wa fi tariqihi zalika amar ibn abbas an yaltaqita lahu hasal jimari anan ne imamu zalla sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabi abla dan abbas ya tsintan mishi ainihin tsakon kwami na jifan shedan sab'a hasayat tsakon kwami guda bakwai walam yuksirha min aljabali beje ya bantaro su a jikin dutse ba tilkal layla a daren nan na Muzdalifa yadda wasu ke tun daga Muzdalifa su dinga bantaran duwatsu suna faffasawa manzo Allah bai haka ba sai da ya baro Muzdalifa ya kamo hanya ya kusa isa ainihin abin nan Mina sannan ya bada umarni cewa a tara mai dutsen da zai yi jifa da shi kama yaf'alu man la ilma indahu yace yadda jahilai suke jahilai sune suke mene sune suke tsinto duwatsu tun daga Muzdalifa sawa'un sun dauka ne sun farfasa ko sun tsinta ne a filin Muzdalifa duka da malai yace wannan wadanda ba su da ilimi ne suke walal taqataha bil layli kuma bai tsince su tunda da daren ba faltaqata lahu sab'a hasayatin kaji dai an tsinta mishi guda bakwai sun mu sai da asuba ta yi sannan aka tsinta mishi guda bakwai din min hasal khazfi daga cikin kananan duwatsu da za a dan yin jifa da su al khazf shine basusa faja'ala yanquduhunna fi kaffihi sai dinga sanya su a cikin ainin tafin hannunsa wa yaqulu sai yace bi amsali haula'i yana juya su a tafin hannunsa yana cewa da irin wannan farmu da su da ajifa wa iyyakum wal ghuluw fi ddini a hirdunku da wuce makadi da rawa zafin kan addini ma'ana koda a wajen jifa daukan jifa dutse katoto kai wurgi da shi ma jamara shi kan shi guluwi da sanin cewa in kai jifa da yawa ka samu shedan samu mai kyau guluwi ne ma'ana karkawo wani abu ya burge ka ka ci gaba da shi ba tare da ka san hujja ko dalilin sa addini ba shine ɗaya daga cikin mazahir na al-ghuluw fi ddin na farko daga cikin mazahir na gulu akwai irin wannan wuce haddin da shari'a ta sanya game da adadi ko siffa ko ainihin wato abin nan lokaci ne yin abu ya daga cikin guluwi adadi shine an ce kai tasbihi 33 ka ce bari kai 100 an ce kai istighfari kafa 3 da zaran kai da sallah ka ce bari kai 30 wannan ya daga cikin za'ida cikin adadi sannan siffa yadda aka ce kai abu sai ka ƙara ka canza siffar shi ko kai wani abu da zai nuna tsanantawa kamar ainihin wato kin yin sahur da tunanin cewa ibada ne da yin wisali da tunanin cewa ibada ne mun karanta a can baya daga cikin can da siffar azumi dan siffar azumi shine a ci aklatas sahuri sannan kuma a ci ainihin abincin iftari muajjalan da zaran an kira sallah ko da zaran ta fadi to kai sai ka ki cin da asuba kuma ka ki cin da daren kana tunanin kuma haka ibada ne wannan ka kacin da siffar azumi ko to shi ma guluwi ne haka canza lokaci da mutum zai ce to shi yana ganin azumin na Ramadana me zai hana a matsa da shi ayi a Shawwal tunda Shawwal lokacin aikin haji ne watanni ne masu daraja ko a maida shi Zulhijja ana azumi ana aikin haji ya canza lokacin kenan ko ka canza lokacin sallah ko lokacin din wata ibada ka canza shi wannan ma guluwi ne daga cikin mazahirul gulu ya daga cikin mazahirul guluwi shine ainihin wato ru'yatul fadli alal ghair ganin cewa kowa bai iya ba sai kai ka dinga ganin ba wanda ya iya ibada sai kai ka dinga ganin cewa kowa batacce ne kowa mara ainihin wato imani ne kowa ka dinga mai kallon dan wuta shine irin wannan da aka rawaito a riwaya al-Imam ainihin at-Tirmidhi da isnadi sahihi da wasu suka wayi gari ustazai ne kamar da riwaya ta tabbata a cikin riwaya Hakim ibn Saburi a cikin Musaddarak wani kuma ana ganin shi dan iskan gari irin not so good bai bayyana a matsayin cikin mutanen kirki ko ustazai ko almajirai ko daliban ilimi ba yana mutuwa sai suka wusa cewa ai wana kam shikenan sai wuta dan yace fa wallahi la yaghfiru Allah li fulan ya rantsa da Allah Allah ba zai gafarta wani ba shine Allah ya fusata yace man zallazi ya ta'ala alayya waye wannan yake mini zangai yake mini shiga hanci da kudindine Allah yace na gafarta mai duka zanuban shi kai kuma na bata aikinka me kai mishi me shiga shiga wannan al-guluf na ainihin mazhar na ru'yatul fadl ala al-ghayr wannan daga cikin kofin da shedan yake zakkewa mutanen kirki da aka ce ka ba hankali dan kana cikin aikin alkhairi sai shedan ya dinga maka to ai kai kafi kowa ai kowa bai isa ba ka daina amsallama mutane ka daina musu sallama ka daina sakin musu fuska ka daina hulɗa da su ka daina ganin su a matsayin mutane ko mu'minai da zaran sai wani kuskure kai capitalize akan shi har kai ga kana musu kallon ƴan wuta dan sun aikata ko sun bayyana wani sabo dan ka tashi daga gun tafsiri kana tafiya kaga su kuma suna yin Ramadan cup kaga cewa wadannan dubata tune sun shiga uku babu shakka abin da suke kuskure ne amma karka tunanin to kafi su alheri kai ku fatan dai Allah ya baka alheri kuma ka samu alheri musu nasiha kai musu amma tunanin daga ganin su anan shikenan ƴan wuta ne to wannan matsala ya daga cikin mazahirul gulu ya daga cikin mazahirul gulubi kuma ainihin wato a amuntuwa da cewa kai ka tsira ganin cewa ai kai ka riga ka narke a cikin aqida kikkiawa babu yadda za a yi ka bata wanda dibbes ga cewa ya cika akan alhalal jadda ba ko ta yi cikin matsala kai ya sakankance da cewa yana abin nan afa aminu makar Allah sun yadda da irin yadda Allah yake kwashi kafin mutane Allah yake ainihin wato yiwa mutane makaru ba wanda yake amincewa fala ya'munu makar Allah illa alqaumul fasiqu sai mutane sai mutanen banza sune kawai suke sakankancewa da ainihin makarullah wannan sa daga cikin mazahir na gulu to kalli abinda manzo Allah ya ishara zuwa ga gului na iya shiga cikin sa shine kawai duwatsu tsakon komi wanda za a yi jifa da su jifan jamara in mutun ya canza ire-iren wannan duwatsun to ya shiga cikin masu gului ina kuma ga sauran abubuwan da suka shafi addini na ainihin tauhidi da aqida da farillai da rukunai da wajibai da mustahabbai da sauran harkokin yau da kullum babu shakka shigan gului a cikin su yafi sauki fiye da irin wannan sannan ala tarafil akhir fa rashin gului kuma bai nufin ka zama murji'i ka zama ai kai aikace ai komai mai sauki ne inna hadha ad-dina yusrun ma shadda hadha ad-dina ahadun illa galabu kai ta kawo nusus wanda suke nususun ne haqqa amma su yi gari mahalliha dan ka kare wata barnaka ko wani ainihin wato nukusaninka ko rashin azzikinka a addinance kar ka zama wannan dole ka zama bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron zinubanka da jin tsoron uquba Allah da tsoron yanda Allah yake intiqami ma masu laifi da kuma ar-raja fatan rahama Allah da fatan tausayin shi da kuma tuna wa rahmati wasi'at kullu shay'in da kuma tuna inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji gari wani mara lafiya a cikin hadisin Bukhari ya tambaye shi ya kake ji yace ina tsoron zinubaina ina fatan rahama Allah yace babu wanda zai riski Allah irin wannan yanayi sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro ya bashi abin da yake fata to haka ake so koyaushe ka zama da ka ga Qur'ani wani wurin ka ji akwai rumo akwai falala akwai dadi akwai bishara wani wurin ka ji akwai ainihin tsanani akwai ainihin tsoratarwa akwai firgitarwa akwai bayani akan azaba haka Qur'ani yake to haka ake so ko aji kake ka dinga sissirkawa haka zama kai kullum mai wa'azin falala ne kawai ko kuma kai kullum mai wa'azin ƴan wuta ne ba ka da wani abu sai wa'azin ƴan wuta musamman kana mai yara wa'azi a Islamiya karka ta nuna musu wuta sai ka sa duk tsoraci gaba ɗaya addinin musulunci sai su dinga jin psychologist sai dinga ga musu to wannan irin addini ne wanda bai da wani bayani sai bayanin azaba ka dinga dan musu abubuwa masu armashi da labarin abubuwa masu falala na addinin Allah wallahu a'lam mallan ya ci gaba da cewa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluu fi ad-din abinda ya halakar da wanda suka gargaje ku yahudu da nasara shine al-ghuluu fi ad-din ya halakar da su yahudu da gaskiya abinda ya halakar da su jin cewa su sun isa a wurin Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u aga wannan shine natsuwa din kenan ya dada cewa ai su sun isa komai wannan shi halakar da su. Yahuda na da gaskiya abin da ya halakar da su. Nasara da gaskiya abin da ya halakar da su kirkiro ibadoji da zakewa a wajen ibada da kokarin sai sun maida kansu kamar mala'iku. Wa ruhbaniyata nibtada uha ma katabnaha alai. Ruhbaniyanci suka daina auren mata, suka wasu suka fidiye kansu, wasu suka daina saka takalmi, suka daina saka sutura mai kyau, suka daina kwana a cikin mutane, suka koma cikin sau'amat, cikin yan bukkoki a wajen gari, suka yi ta ainihin abin nan, suka daina kallon kowa. A an samu lokacin da nasara zai ma sa a tsire mai idan shi guda wai ɗaya ya ishe shi kallo, in dai gari zai gani ɗaya ma ya ishe shi saboda tsabar guluwi. Allah da ya halicce ka ya san ɗaya bai ishe ka ba, sai maka biyu. Nasara zai ta azumi ba shan ruwa, zai ta azumi baya shan ruwa, zai ta sallah da sujuda, akwai wanda in yi sujuda sai rana ta fito ta faɗi bai tashi ba, haka suke yi da. To wannan shine ruhubaniya din. Manzo Allah ya yi faɗa da wannan abun ya hana shi, ya ce ni ina yin aure, ina cin abinci, ina azumi, ina shan ruwa, ina da matan aure, ina sanya turare, ina kaza ina kaza, dan ya nuna ma mutane ma'anar qul man harrama zinatallahi lati akhrajaha wa tayyibatir rizq, da kuma kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mutane su ci daga kyawawa da dadada su istira mai kyau, su rayu rayuwa ta dabi'a, domin kuma dabi'a din sanda kai kokarin ka canza ta za ta idan ka kore ta to sai ta ainihin wato reacting negatively. Da haka sai aka wayi gari kristoci da wanda suke yin wannan irin ruhubaniyancin ba sa yin aure amma kuma an same su suna yin zina, ba sa shan ruwa da azumi amma kuma suna yin abubuwa na tambelan da bai kamata ma mai shan ruwa ya balanta na mai azumi, ba sa kasuwanci amma kuma suna magudi su cinye dukiyar baiko da ake kawo a cuci, sun ƙin sana'a amma an tara dukiya an ce ta Allah ce kuma sun cinye, sun ƙin sana'a sun mutane ƙarya cewa ƴan uwansu na can a wuta su kawo kuɗi za a je a ceto su, za a je a yi musu a yi belin su a wurin mala'iku kenan ko a wurin Allah wallahu a'lam, a wurin ƴan sandan lahira kenan ko, za a je a yi belin su. Haka kiristoci suka dinga mutane irin wannan zaluncin har kusan shekaru 400 nan baya, kuma har yanzu musamman a nan irin local environment namu irin na Najeriya, duk wanda ya san abubuwan da suke faruwa a coci-coci musamman irin manyan cocin nan, za ka ji labari da yawa na irin waɗannan scandals ɗin, ainihin monetary, sexual and other scandals. Nas'alullahi salama. Duk mai jawo zuwa ga haka shine sun ƙi wadatuwa da nahalas wanda zai kare su daga haramci, sai suka aukawa haram ɗin ta wata ƙofa da sunan warkarwa, da sunan evangelism, da sunan wani ma pastor sai ya ce Allah ne ya mishi wahayi cewa duk matan da suke cocin nan ya musu ciki su haihu. Wato zai haɗa wata rundunar kenan wannan irin ta Annabi Sulaimanu ne ko? To irin wannan dai yana faruwa, asalin shi shine guluwi jama'a. Guluwi shi ya kai mutane ba khawarijanci, shi ya kai su zuwa ga ainihin irin waɗannan abubuwa da muke gani a yanzu. Allah ubangiji ya tsare mu. Wa fi tariqi tilka, a wannan hanya ce dai tashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yanzu ya baro ina kenan, ya baro Muzdalifa ko, a hanyarsa ta zuwa ainihin abin nan Mina Jamara. Aradat lahum ra'atun min Khas'ama jamilatun, sai ga wata mata daga cikin Banu Khas'am kyakkyawar mace ta ainihin zo ta sha gaban sa ko ta tsaya a gaban shi. Fasa'alatu anil hajji an abiha wa kana shaykhan kabiran, ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da za ta yi babanta aikin hajji, aikin Makka, tsoho ne ta kwarkwasashe. La yastamsiku ala rahila, ba zai iya zama akan abun hawa ba. Fa amaraha an tahujja anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta dama ta yi mishi wannan aikin hajjin. Waja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi, fadlu dan Abbas ya dosa kallon wannan mata ita ma tana kallon sa. Fa wada'a yadahu ala wajhihi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ainihin wato hannunsa akan fuskar ainihin fadlu dan Abbas. Wasarafahu ila shakl akhar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake juyawa da fuskar fadlu ta ɗayan fuskar wa kana al-fadl wasiman shi ma fadl dan abbas din kyakkyawan saurayi ne faqila sai aka ce sarafa wajhahu an nazariha ilai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kautar da fuskar cine daga kallanta shine wanda annabi ke hanawa din waqila wasu kuma suka ce sarafahu an nazarihi ilaiha ya kautar da shi daga barin kallanta ma'ana ko ya zama annabi ya hana shi kallanta ko kuma annabi ya hana ta kallan shi wasawabu annahu fa'alahu lil amrayni ya hana su kallan juna ne fa innahu fi qissati fil qissati ja'ala yanzuru ilaiha wa tanzuru ilayhi dan yazo a cikin kissar cewa tana kallan shi shi ma yana kallanta sai manzo Allah sai sama ya kokari ya juya ya hana su kallan juna irin wannan kallo sai dai wannan in kun lura da kyau akwai wahami a cikin kawo wannan kissa a didinan wajen domin mun karanta a cikin hadisin na Muslim wannan ya faru ne a tsakanin Mina zuwa Makka nan kuma muna tsakanin Muzdalifa ne zuwa Mina ina fata mun gane mallai ya ci gaba da cewa wasa'alahu akharu hunaka an ummihi sannan wani ma ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hanya gaba da mahaifiyarsa faqala yace innaha ajuzun kabiratun tsohuwa ce tukuf ajuzun kabiratun tsohuwa ce tukuf fa in hamaltuha lam tastamsik inna ainihin wato dauke ta akan abun hawa ba za ta iya zama daidai akan abun hawan ba wa in rabattuha in ko na goya ta ko na daure ta a jikin abun hawan khashitu an aqtulaha ina tsoron katta mutu daurin da za a mata dan katta shekin ko ta fado fa qala manzo Allah yace ara'aita law kana ala ummika dainun shin kana ganin ainihin wato da a ce mahaifiyarka tana da bashi da yake kanta a kunta qadiya zaka biya mata wannan bashin qala na'am yace kwaran gaske qala manzo Allah yace fa hujja an ummik to kai ma uwarka dinna mahaifiyarka kamata aikin haji wannan riwaya ce ta al-imamu ahmad da al-imamu nasa'i da al-imamu ainihin ad-darimi wasu malamai sun kokarin karfafa isnadin wannan riwaya amma akwai malamai muhaqqiqun irin su al-allama muhammad nasir al-albani Allah ya gafarta mishi ya illantar da wannan riwaya da cewa riwaya ce shadza wa min qablihi shi kanshi al-imamu nasa'i ya tabbatar da cewa akwai matsala akwai shuzuzi a cikinta da kuma inqita'i tsakanin sulaiman ibn yasarin wanda shine ke riwaya daga al-fadl ibn abbasin a cikin wannan isnadin to bai da riwaya daga gare shi kamar da malaman hadisi suka ce imamu nasa'i da kanshi da ya kawo riwayan ya faɗi wannan haka al-allama ali adam al-ithiyobi hafizahullah shi ma a cikin sharhin shi na abin nan sunanul tirmidhi ko me sunan shi sunan nasa'i zakhiratul uqba ko bi sharhi sunan nasa'i al-kubra a cikin wannan littafi nashi ali adam al-ithiyobi babban malami hafizahullah wa ra'a shi ma ya tabbatar da wannan magana da haka magana tabbatacciya shine wannan riwaya ita ne bata tabbata ba wallahu ta'ala a'lam falamma atabatana muhassir yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kwari da yake cewa kwarin muhassir wato kwarin inda aka tare waɗannan kafirai masu giwaye harraka naqatahu wa asra as-saira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato zaburi raƙumarsa ya daga kafa wajen tafiya wa hadhihi kanat adatuhu fil mawadhi'i allati nadala fiha ba'sun lahi bi a'da'i wannan shine tsari da al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaje duk wani wuri inda Allah subhanahu wataala ya saukar da azabarsa akan makiyansa akwai kafirai da suka gabaci ainihin wannan al'umma wanda suka yi kafirci iri daban-daban Allah ya halakar da su mutanen Lutu mutanen Hudu mutanen kaza mutanen kaza to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bi da shi ta wajen zai wuce to yana yin sauri ya wuce baya so ya dade a wurin da Allah ya taba yi masa kafirai azaba fa inna hunalika asaba ashabal fil ma qassallahu alaina wannan wadi muhassir din shine wurin da Allah ya bada labari Allah ya riskawa da masu giwa abin da ya riska musu kamar ne tabbata a cikin ainihin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mutawatiri wannan a cikin labari alqur'ani kuma yazo da shi a cikin suratu al-fil li ilafi quraish ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya hazuwa kan li ilafi din duk ay mas'ala ce guda ko alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi wadannan sarakuna da suka zo suna so su rusa ka'aba saboda sun je sun yi tasu ka'aba suna so wai su hana mutane zuwa ka'aba dan a koma ta su kuma manufa ce ta tattalin arziki saboda makka tun a wannan lokaci ta zama cibiyar kasuwanci saboda taruwan da mutane suke din da mutane suke taruwa to yana bada dama wurin ya zama babbar cibiyar kasuwanci jibu Kano kallin Lagos kallin wurare irin Dubai kallin inda ake duk wani taro ko da taron musabaka ne ko taron maulidi ko taron kwallo kai ko da site ne na gini ko titi ake inda mutane za su taru the next thing za a samu kasuwa akalla wurin cin abinci da siyan sauran abubuwa na bukatu to taruwan da mutane suke a makka wa azintin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiko mutane suna zuwa daga ko ina to wannan sai ba makka dama ta zama cibiyar kasuwanci a duka kasar larabawa sai wadannan sarakuna suna bakin ciki da wannan abin shine suke so yin su ma su gina ka'aba su kuma su sa mutane dole a dinga zuwa can mutane suka ki zuwa to kuma aka samu wasu larabawa suka je suka yi kashi a cikin waccan ka'aba ta ƙarya suka shashafa kashin suka ƙara irin sun ƙara tono rikici kenan da kuma irin duk abin da za ku yi kuyi da shine fa sarkin ya taho da rundunar shi mai giwa dan ya zo waye rusa ka'aba ya zo ya kira ya tsaya a waje kwana da kwanaki har wannan dittijo Abu Talibin ko ya fita ya je magana da shi dan sun kama mishi raƙuma ya ce ku ba ni raƙuma na ina dauka zaka zo ne ai sulhu akan wannan daki naka na ku ce ina ruwa na da shi raƙuma da yana wani zaka zo yanzu an shiga na dakin kuma akwai mai shi zai kare kan shi ni ba ruwa na shine mutane maka sau kuma akwai su tsuguna akan duwatsu suna kallo su ga abin da zai faru Allah kuma ya ikon sa ya kare dakin nashi shine yake musu wannan gurin cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil to nan muhassar din shine daidai inda ita giwar ta fadi akai hasaru dinta aka kama aka mata dabaibai a wajen ta kasa wuce wurin ita giwar take tace jagorar runduna sannan kuma Allah ya aiko wasu kananan tsuntsaye suka zo suka dinga musu ruwan miza na gidan wuta akai kacakata da su in manzo Allah ya zo irin wannan wurin sai ya tafi da sauri ya fita ina fata mun gane li'annal fila walidhalika summiya dhalika alwadi wadi almuhassir muhassir ana ce mishi wadi muhassir li'annal fila hasara fi dan giwar ta tade a wajen ai a aya tayi rauni wanqata anil zihabi ila makka ta fasa niyyata ta zuwa kasar makka وكذلك فعل في سلوكه للهجرة ديار ثمود هكا من زال صلى الله عليه وسلم ها عليكم السلام نعم نعم اوكي اي منا اي اذا انبروا مزدلفه دين با اي mash'ar al-haram in ka baro jamra yawa shi din ne nake nufi tsakanin mina da jamra tsakanin mina da jamra inda akai titi dual carriage kware wannan shine daidai wajen ina jin akwai alama mai akwai alama sai dai yawancin mutane tunda ba sana abin suka yi ba tarihin suka sani ba shine kamar da muka fadi ranna akwai bukatar mutum da shi aikin haji ya bi malami wanda ya san abu ko in ka je can baka bi malami baka yi kokari ka samu kura dalibai irin jami'a islamiya wanda suke jin irin yarenka suna da kokarin bayyana wa mutane ire-iren waɗannan tarihohin wanda za su saka ƙara fahimtar abubuwan kuma ka yi abin kanka a waye wallahu alam malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika fa'ala haka manzon Allah ya aikata fi sulukihi lil hijra yayin da ya wuce ta garin al-hijr diyar samudin gidajen samudawa da Allah ya ba da labari cewa suma ya halakar da su wala kad kadzaba ashabul hijri al mursalina ko wa ataynahum ayatina fakanu anha mu'ridin kanu yanzuna min jibali buyutan aminina suna gina gidaje a cikin duwatsu wa famuda alladhina jabu sakhara bil wadi kenan ko wanda suke fate dutse suke yi su kabin din shi su yi gida to Allah ya bada labarin sa aurare daban-daban cewa ya halakar da su samudu sune mutanen annabi salihu ko to fa innahu taqanna'a bi thawbihi da manzon Allah ya je wajen sai ya rufe fuskar shi da ainihin suturarsa wa asra as-saira ya tafi da sauri ya fita kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin sahabi Abdullahi dan Umar ana cewa yanzu wannan wurin inda ake ce ma Hijru diyaru Samudin yana wata jiha ne a kasar Saudi Arabia da ake ce ma Al-Ula sunan jiha ne a Saudi Arabia da ake ce ma Al-Ula akwai wani gari da ake ce ma Hijr a wajen mutane suna zuwa wurin da sunan ziyara ko kallo kuma kamancin sa sai dai kamar da al-Imamu Ibn Khaldun ko Ibn Khaldun kamar da ake cewa ya bayyana a cikin littafin al-Muqaddima ya daga cikin malaman da suka fara kawo tababa game da ingancin wannan matsalan shi kuma ya kawo tababan ne da kallo zuwa ga cewa wurin asar ne ma'ana kamar a ce tourist attraction kufai ne amma girman gidajen da girman gine-ginen bai dace da girman irin mutanen da Qur'ani ya siffanta cewa wasu masu karfin tsiya bane ya buga ma da gidaje irin na gamagarin mutane kamar Madina to sai kawo shakka game da ingancin anya ko wannan shine musamman saboda a riwayoyin da Bukhari ya ruwaito da Muslim game da wannan hijir din da Annabi ya je wajen babu bayani akan cewa nan ne wurin keke da keke sai kuma daga baya aka samu ashe banda ma al-Imamu Ibn Khaldun akwai al-Imam Ibn Nasir al-Dimashqi ya hakaito a cikin littafin shi mai suna Tawdihul Mushtabih wa Dabt Asma'ir Riwati wa Ansabihim ya ruwaito daga ya hakaito daga al-Imam al-Birzali in ba na manta ba cewa wannan wurin wani gari ne na musulmai ba hijiru ce diyar samud ba a cikin littafin tawdihul mushtabe littafi ne sananne zaka yi ba ka duba ina jin a cikin mujalladi na hudu inda ya bi magana akan hijir din to ya bayyana cewa wannan wurin ba shi bane dan wurin akwai kaburbura akwai kufai ma da suke alamta cewa masallatai ne nuni zuwa ga cewa mutanen wurin musulmai ne da suka rayu ma bayan shudewar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan dai maganganu ne da malaman tarihi suka fada wallahu alam amma dai ana fadan haka koda yanzu zaka je kai browsing akan hijir diyar samud zaka ga hotunan da bayanai da sauransu cewa wannan yankin ne da ake cewa al-ula a kasar Saudi Arabia amma kan karanta wannan littafin na Ibn Nasir al-Dimashqi tawdihul mushtabi min asma'ir riwati wa ansabihim wa alqabihim wa kunahum al-imamu ibnu nasir al-dimashqi babban malami ne ya rasu hijira shekara 842 insha Allah cikin karni na 9 malami ne da biyo bayan su ibnu hajar da aka zaka yana da malamai sauyin su ibnu hajar ko sauyin daliban su birzali da makamantan su yau da rasu shi kamar shekara 500 kenan da shekara 96 insha Allah to a cikin littafin nashi muna nan da shi a nan sama yana bayani ne akan kamar yadda littafin nau yake tahdhibul asma'i wal lughat bayani akan wasu sunaye da garuruwa da laqaba na masu riwaya da ma'anarsu da asalinsu da yayi bayani akan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam wa muhassir barzakhun bayna mina wa bayna mustalifa to kaji ma magana yace muhassir din nan barzakhun iyaka ce shine ma'anan barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna akwai wata madakata ce wato take tsakankanin wadda ta raba tsakankanin Mina da kuma Muzdalifa kamar a ce gada ainihin sabon gari ko wata iyaka ce tsakanin tudun wada ko kuma ka ce agwaro da sabon garin Zaria misali makamancin haka ko ka ce randa bawul na kofar doka ko shine iyaka tsakanin cikin garin Zaria cikin ganuwa da tudun wada la min hadhihi wala min hadhihi ita bata cikin muzdalifa kuma bata cikin mina wa urana barzakhun baina arafa wal mash'ar al haram haka kuma inda muka ji dinna abaya da ake cewa urana ita kuma ita ce iyaka tsakanin al mash'ar al haram da arafa kaga wannan da yake shi malami ne kuma ya je wajen kana jin bayanin dalla dalla fa baina kulli mash'arin barzakhun laysa minhuma tsakanin kowane ainihin wurin ibada muzdalifa da arafa da mash'arul haram farko dai muzdalifa ne zaka taho sannan mash'arul haram sannan sai kuma arafa zaka taho daga arafa muzdalifa mash'arul haram mina haka suke ajere ko to kowanne abin da yake ce maka iyakar su bata manna da juna akwai wani dan wuri daban da ya raba su wanda wannan wurin bai cikin wannan bai cikin wancan ka kwatanta kamar da ake yin gidaje a irin angonin mu na gargajiya ba irin waɗannan na yan gayu ba shine tsakanin kowane gida da kowane gida akwai lungu lungun nan baya cikin gidan wannan baya cikin gidan wancan ko mun gane kaga irin waɗannan angonin na zamani su ba a yi lungu katanga kowa jona yake da ta kowa kuma ba alfarma bace shine kaida to da kace katanga kane wani jona ka dinga mai wani fele yake da iya yiwa kawai dan ka riga shi gina wani ko to amma a irin angonin mu na gargajiya za ga ana bane lunguna lunguna to irin wannan lungun shine barzakhun baina hadhal bait wa dhakal bait la min hadhal bait wala min dhakal bait to haka suke tsakankanin mash'arul haram a tsakankanin arafat zuwa muzdalifa daga muzdalifa kuma zuwa mash'arul haram daga mash'arul haram zuwa ainihin mina kowanne ana samu irin waɗannan gibin tsakankanin su walaysa bi mash'arin yace wa min al-harami haka ne kuwa fa baina kulli mash'arin barzakhun laysa minhuma fa minan min al-harami wa hiya mash'ar kaga dai ita mina tana cikin haramin makka wannan wuri mai alfarma kuma ita mash'arin wa muhassir to wadi muhassir min al-haram shi ma yana cikin haram wa laysa bi mash'arin amma ba wurin ibada bane wa muzdalifa haram wa mash'ar ita ma muzdalifa harami ne kuma wurin ibada ne wa urana ita kuma urana laysa mash'aran ba wurin ibada bane wa hiya min al-hill ita riga ta fita daga iyakar ma ainihin wato mash'ar haram wa arafa hillun wa mash'ar arafa ita kuma ita ma tana wajen harami amma kuma mash'ari ce to ya lissafa mana kenan yanzu daga makka idan ka fito daga makka wuri na farko shine mene mina wanda za ta zama harami ne tana cikin iyaka harami da aka shata sannan kuma wurin ibada ne next wuri da ke raba mina da sauran wuraren shine wadi muhassir wadi muhassir yana cikin harami amma shi ba wurin ibada bane daga shi kuma sai ka isa muzdalifa wanda muzdalifa harami ne kuma wurin ibada ne daga muzdalifa kuma sai urana wanda shi kuma ba wurin ibada bane daga urana kuma sai arafa wanda wurin ibada ne amma kuma shi hilli ne baya cikin harami wasalaka sallallahu alaihi wasallam at-tariq al-wusta bayna at-tariqaini sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ya ainihin shiga ya dauki hanya matsakaiciya wacce take tsakankanin hanyoyin guda biyu wa hiya allati takhruju ala al-jamrati al-kubra wanda ita ce in ka bi ta kai tsaye za ka fito ta daidai aljamra hatta a tamina haka ya ta tafi ya yi iso mina fa a ta jamratul aqaba ya zo jamratul aqaba fa waqafa fi asfalil wadi ya tsaya a ƙasan ainihin wato wuri mafi kusa da wannan kwazazzabu waje alal baita an yasarihi ya sanya ɗakin Allah yana ta hannun hagunsa wato makka kina wa mina an yaminihi mina kuma tana damansa واستقبل الجمره يفسكنت الجمره ده وهو على راحلته على لين yana kan abun hawansa faramaha rakiban ba'da tulu'i shams ya ainihin jefu jamra yana kan abun hawansa bayan fitowar rana abin da yake nufi shine idan ka taho jamra to zaka saka jamra din ta zama a daman ka kina in ka bullo ta damar ya zama jamrar tana daman ka wannan shi zai baka dama idan ka juya ka kalle ta sai zama kwibin jikinka na dama shine setin Makka, setin da za a gangara a tafi Makka. Na hagu amin ko? Thank you very much. Kuyi bincike ka kuma na dama shine zai zama yana kallon inda ka baro. Allah sa an gane. Wanda bai je ba zai yi gane abin da yake nufi. Kuyi bincike ka ya zama yana kallon inda ka nufa. Kuyi bincike ka na hagu yana kallon inda ka nufa. Kuyi bincike ka na dama yana kallon inda ka baro. To sai zama ka fuskanci ta kenan jamra. Wannan shine asalin sunna, amma in baka samu hali ba kana iya yi ta dayan wajen ba, domin guri ne da yake rawun baka iya zuwa ko ina kai jifan. Abinda dai ba a so kai ya zama sanda kake jifan kana ba ka ba Makka baya, wannan kan makruhi ne sosai. Ya zama kana jifan ta bangaren Makka kenan, ka ba Makka baya, ba a son wannan. Ya zama in baka samu halin kwibanyan ka na haguna sai tin Makka ba, ya zama akalla kana kallon Makka, kana jifan ta kenan ta inda ka bullo, kana kallon alqibla wajen jifanta. Malam ya ci gaba da cewa fara ma harakiban ba'da du shamsi wahidatan ba'da wahida, yana jifa ne daya bayan daya. Karka jefa duwatsin duka lokaci guda, a'a daya bayan daya. Sannan na daga cikin shawarar da malamai suke bayarwa, ka tafi da extra dutse, karka tafi da bakwai kawai, saboda wanda ka jefa in bai kai ba to baya cikin lissafi, ya zama null and void. Daka sai ya zama kana kirgawa ko kuma kana kirge da su guda bakwai, sannan kuma kana da safaya a gefe ta yiwu, saboda cunkoso wani bai kai ba, to kaka zama stranded, ka jefa bakwai, biyar sun kai, biyu ba su kai ba, to ya za ka yi? Da wuya wani a wurin ya baka aran dutsen shi ko? Kuma wanda suke fadawa cikin ba za ka same su ba, sannan na kasan in ka ce za ka dauki wani a kasa za a yi take ka. Sai ya take ka wajen wanda dubi jama'a bai je wurin ba, zai ya fahimci irin yadda abin yake da hatsari sosai. Yukabbiru ma'a kulli hasatin, yana kabbara tare da kowace ce Allahu akbar, wa hina idin qata'a talbiya, sai da ya isa wannan wajen ne sannan ya zai talbiya ya fara yin kabbara. Wa kana fi masirihi zalika yulabbi hatta shara'a fi rami, haka ya ci gaba da ainihin kabbara har ya fara jifa a wannan tafiya ta shi. Warama wa bilalun wa usamatu ma'ahu, yayi jifan suna tare da Bilalu, suna tare da Usama. Wa Usamatu ahaduhuma akhidun bi khitami naqati, daya daga cikin su na rike da ainihin wato linzami ko akala na wannan raquma. Wal akharu yuzalliluhu bi thawbin min al har, dayan kuma yana mishi inuwa, yana mishi lema saboda zafin rana, za ta riga ta fara yin garji zafinta. Wa fi hadha, a cikin wannan dalilun, akwai dalili ala jawaz istidlal al muhrimi bil mahmili wa nahwi, wato wannan hadisi da Imam Muslim ya fitar da shi yana nuni zuwa ga cewa wanda aka ce manzo Allah an mishi inuwa, Muslim da Imam Ahmad suka fitar da shi, na nuni zuwa ga halascin a sawa mutum inuwa ta wani abu da zai rufe mishi kai, na abin hawa ko mota ko duk wani abu da zai rufe kai, amma ba tare da ya manna akan ba, banda malafa kamar lema ko wata inuwa ko makamancin haka. Wanawi ko makamancin haka, in kanat qissatu hadhal idlali yawman nahri sabitatan, yace in ya kasance cewa wannan kissa ta tabbata ne a ranan nahar. Wa in kanat ba'dahu fi ayami minan, idan kuwa ta zama ba a ranar ainihin sallah bane, daga baya ne a kwanakin shanyan nama, a kwanakin mina, fala hujjata fiha, babu hujja a cikinta. Walaysa fil hadisi bayanun fi ayi zamanin kanat, riwaya dai bata zo da bayani akan a wani lokaci aka yi ba, shin a wannan jifa ne na al-aqaba ko ko a sauran jifa da suka biyo baya ne na kwanakin mina, riwaya bata bayyana haka ba. Da haka ba za a yi ainihin saurin cewa banda wuri kaza sai wuri kaza ba, tana nuna halasci ne fil jumla insha Allah. Za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba. Subhanaka Allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.